More music at houseofsongs.com.
Buga tambira masoya zalla
kyan kulliyar kana wa hula
masoya kuna ina dai shela
soya zamo silagun kowa
da farko dai sallama mutuncin bako
da ni ka taho ya wuce mu turo sako
ni da masoya akwai amana kuma mai karko
soya
Tiya da sama hawani na gaskiya da takanta gare da ke jin dadin duniya ita gaba wanda yake bai san gaskiya ni kauna zan wakini na zama lafiya Ya masar mai tambaya ki kula ni karki bari wata simin dariya nazari na ya kare a fahimtar zuciya haka bege da soyayya da zai samar da sauyi Burina na zama to nazarin ki guda daya abadan ni da soyayya take zanta da wainiya inda mulko zan busa miki dukkan safiya Tunani na ɗaya ne kawai narki masoyiya